todos os dias à noite, boa música.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Hawwa Sharaf da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren yau Talata 6 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu sassan Najeriya, ‘yan kabilar Iba a yankin kudu maso gabas na ci gaba da ubin umarnin da aka ba su na kada su shiga. Daga nan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari bambam ramtar gaba za ta kawo mana. Haka kuma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne mene ra'ayinku ga jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ga masu zanga-zanga. Lambar da za a kira ita ce alama tarawa 1-202-980-6850. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Rahotanni daga kafafen sadarwar Amurka sun ce mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta zaɓi gwamnan Minnesota Tim Walz a matsayin wanda zai mata mataimaki a yaƙi neman zaɓenta a takarar shugabancin ƙasa tsakaninta da tsohon shugaba Donald Trump a zaɓen watan Nuwamba. A wani lokaci a yau aka fitar da sanarwa a hukumance gabanin gangamin yakin neman zaɓe da ke tafiya a Philadelphia da zai baje kolin tikiti na jam'iyyar ta Democrat. An dai shirya biyowa baya da zagayawa jihohi da za su taka muhimmiyar rawa wajen zama manuniya ga wanda zai zaɓe wato zaɓen na watan Nuwamba, inda jirgin yakin neman zaɓen na Harris zai yada zango a jihohin Wisconsin, Michigan, Arizona da Nevada. Trump dai ya bayyana sunan J.D. Vance a matsayin mataimakin shi a takarar a yayin babban taron fidda ɗan takara na jam'iyyar Republican da ya gudana a watan jiya. A ran Talata nan, 'yan sandan Najeriya suka ce sun kama masu zanga-zangar matsi da kuncin rayuwa da yunwa su sama da 90 dauke da tutar ƙasar Rasha. Dubban mutane ne dai suka fito zanga-zanga kan nuna rashin jin daɗin su game da tsare-tsaren gwamnati da matsanancin tsadar rayuwa a makon jiya, inda ƙasar ta Afirka mafi yawan al'umma ke fama da mummunan matsalar tattalin arziki. Ba a dai kwashe da mara ba a wasu sassan ƙasar sakamakon arangama da jami'an tsaro. A jiya Litinin, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun fita kan tituna a jihohin arewacin ƙasar da suka hada da Kaduna, Katsina, Kano da tsakiyar Plateau. Wasu 'yan jarida da shaidun gani da ido sun ga yadda wasu masu zanga-zangar suka ɗauki tutar ƙasar Rasha, wani abu da ofishin jakadancin Rashan ya nisantar da kanshi daga shi. A yau Talata, wani babban jami'in kula da agajin jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya kamata tabbacin da aka samu na kasantuwar fari a sassan yankin Darfur na ƙasar Sudan ya zama izina ga sauran al'ummar duniya. Mataimakin babban daraktan shirin samar da tallafin abinci na duniya, Stephen Omola, ya ce a yanzu ya zama wajibi a yi ƙoƙarin aiki tare ta diplomasiyya domin magance barazanar da ke faɗaɗa da ke buƙatar gudanarwa ga ɓangarori da ke fuskantar a daidai lokacin da ake ƙoƙarin kaiwa ga miliyoyin al'ummar Sudan waɗanda ke cikin matsananciyar buƙata. Hukumar samar da abinci ta duniya da sauran hukumomin jin ƙai da ƙungiyoyi sun riƙa yin gargaɗi tun a watan Maris cewa akwai yiwuwar a fuskanci fari. A ranar Juma'a nan ne dai abin da ake tsoron ya tabbata, yayin da hukumar sa ido ga samar da abinci ta duniya ta tabbatar da cewa yakin da aka shafi sama da shekara ana gwabzawa a ƙasar ya jefa sassan arewacin Darfur cikin fari, inda su ma wasu yankunan 14 ke fuskantar barazana. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ran Talatin nan gwamnatin Taliban ta kasar Afghanistan ta sanar da cewa kimanin tsafin yan gudun hijira su miliyan 3,700 suka dawo cikin kasar tun bayan da kungiyar musuluncin ta dare karagar mulkin kasar shekaru 3 da suka wuce. Sanarwar martani ce ga wato ga kungiyar kula da yan gudun hijira ta duniya IOM wadda ta rawaito a makon jiya cewa sama da ninkin wannan adadin na yan Afghanistan din ne suka fice daga kasar tun shekarar 2020 da ake ganin mai yiwuwa ne kowane bangaren ya kasance daidai. Takaddamar dai ta fara ne da wani rahoto na ranar 31 ga watan Yuli da kungiyar ta fitar inda ta ce kusan yan kasar Afghanistan miliyan 8 sun fice daga kasar a cikin shekaru 4 da suka gabata. Kungiyar ta IOM ta kara da cewa daga cikin adadin kashi 85 daga cikin 100 sun koma makwabtan kasashe ne da yawan su zuwa kasar Faransa wato Iran da Pakistan inda kusan mutum miliyan guda suka nausa zuwa Turai. Dakarun Isra'ila sun kai hari ta sama a kudancin Lebanon da ya halaka mutane hudu cewar jami'an kiwon lafiya kasar ta Lebanon. Sojojin Isra'ila sun ce hare-haren ta sama da aka kai a yankin Nabatee sun kakkaci mayakan Hezbollah ne, inda a yau Talata ta ce ta kaddamar da wani harin jirgi mara matuki akan Isra'ila. Hare-haren dai su ne na baya-bayan nan a fadan da ya tsallaka iyakoki tsakanin Isra'ila da Hezbollah da ya kara kamari da yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin Ziran Gaza da ke zuwa a daidai lokacin da al'ummar duniya ke faɗi tashin ganin an kauce wa yaduwar rikicin a yankin. Wannan damuwar ta yi kamari ne a makon jiya da wani hari da Isra'ila ta kai da ya kashe wani kwamandan Hezbollah a Beirut da wani harin da ya wato da ya halaka jagoran siyasar Hamas a birnin Tehran, harin da Iran da Hamas suka dora alhakinsu akan Isra'ila.
Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a daidai lokacin da zanga-zangar kuka da tsadar rayuwa da aka shirya ke cigaba da faruwa a fadin Najeriya, sai dai a yankin kudu maso gabas yan kabilar Igbo sun kaurace wa zanga-zangar baki daya, kamar yadda wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya bayyana mana a rahoton da ya hado mana.
Yankin kabilar Igbo dake yankin kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da watsi da zanga-zangar gama gari ta tsadar rayuwa a kasar wadda ta shiga rana ta biyar da ma dai tun rana ta farko. Yan zanga-zangar da kabilar Igbo suka yi shelar cewar ba za su shiga zanga-zangar ba a ta bakin shugabannin su. Kawo yanzu dai manyan titunan na kudu maso gabashin Najeriya sun kasance kamar an yi shara ba kai kawon motoci, kowa yana zaune ne a gida. Ka haka ne yasa naji ta bakin barista Aci Afaga, tsohon kakakin kungiyar nan ta kabilar Igbo wato Ohanaze Indibo, kan kowane dalili ne yasa yan kabilar ta Igbo suka zabi zama gida kasancewa yan kallo musamman dangane da wannan zanga-zangar.
Actually becoming the endangered species in Nigeria, and so every segment of the country want to use.
Yana cewa ne mu yan kabilar Igbo mun zabi zama gida kuma mun riga mun yi kaurin suna a fadin kasar ta Najeriya a kowane bangare, domin yan kabilar ta Igbo ana amfani da mu domin cimma wasu bururuka, daga bisani kuma sai a yi fatali da mu a sassa daban-daban na kasar. Kuma wannan zanga-zangar ba ma ciki mun yi fatali da ita ko ina dai ina son in tabbatar maka da cewa a sassan Najeriya babu inda ba a samun dan kabilar Igbo, kuma an mayar da shi gugar yasa, an sha halaka mu da kuma bannata muna dimbin dukiya a sassa daban-daban na kasa. Bisa ga haka dai muka yanke cewa ba za mu ci gaba da wannan zanga-zanga ba, za mu ci gaba da zaman gida na dole.
And we have tried to make it categorically clear that we are not part of the protest and we are not participating.
Dama dai kabilar ta Igbo ta dade tana daukar irin waɗannan matakai musamman kan harkokin siyasa, inda a zaben shekara ta 2025 yan kabilar ta Igbo suka dauki matakin zaben jam'iyyar PDP, inda daga bisani kuma jam'iyyar APC ta samu nasara har aka je shugaban kasa na wannan lokaci Muhammadu Buhari na cewa duk yankin da bai zabe shi ba ba zai samu ayyukan raye kasa ba zai masa ayyukan raye kasa ba fiye da yankin da ya zabe shi wanda kuma hakan ya haifar da cece kuce a yankin na kabilar Ibo gama abinda wasu yan kabilar ta Ibo ke cewa dangane da kaurecewa wannan zanga-zangar.
Yana
cewa ne suna na Hope Okoro yace lalle yan kabilar Ibo ba mu shiga zanga-zangar gama gari ba kuma ba za mu shiga ba mu da niyyar shigarta saboda wannan shine ra'ayinmu kuma ra'ayin shugabanninmu kuma idan ka lura muddin dan kabilar ta Ibo ya shiga zanga-zanga za a far masa a halaka shi kuma a halaka dukiyarsa kaga yadda aka kashe dimbin mutane a birnin Ikko kuma aka farma dukiyarmu mun tafka dimbin hasara a baya-bayan nan inda ake muna barazana har zuwa yanzu anewa yan kabilar Ibo barazana a fadin Najeriya. Ita ma wannan tace
we have our reason because Nigerians we value life, we Igbos value life. So protest.
Tana cewa ne sunana Joy Emmanuel tace mu jama'ar Ibo mun riga mun rungumi zaman gida maimakon zanga-zangar gama gari dake gudana a sassan Najeriya zaman gidan dai shi muka zaba
because there is hunger in the nation.
Akwai wani labari dai dake bayyana yadda tashe-tashen hankula suka yawaita musamman na kashe-kashe a yankin na kudu maso gabashin Najeriya inda bayanai suka nunar wasu yan bindiga sun auka ma wata masarauta a jihar Imo inda suka bindige wani basarakin gargajiya da kuma wasu shugabannin shiya-shiya su shida wato chip-chip a jihar ta Imo inda kuma daga bisani wannan kisan ya kara haifar da barazana da tashe-tashen hankula a yankin na kabilar ta Ibo. Majalisar 'yan sandan jihar Imo ta tabbatar da lamarin amma kawo lokacin aiko da wannan rahoto mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers ya ce zai neme ni daga baya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamido Abubakar Sokoto, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku yi sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga kaɗan lokacin da ake so za a iya shafukan mu na yanar gizo domin sauraron wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa wato karfe 4:00 wato yanzu karfe 4:42 yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya da zalla
wani gari
bai kai gabas da nisa ba
wani gari.
Madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. A wannan makon shirin ya sake yada zango a Faransa dan kawo muku hira ta bayan fage da muryar Amurka ta yi da wasu Hausawa da aka yi wa nadin sarautar gargajiya a makonnin da suka gabata a babbar fadar sarkin Hausawan Turai da ke birnin Paris. Waɗannan wakilan na da burin ganin sun inganta rayuwar Hausawa.
Akwai Hausawanmu da suka shigo wannan ƙasa waɗanda ba su san dokoki ko tsare-tsaren ita wannan ƙasa ta Italy ba, to sukan samu matsala ita ƙasar har ta ce su fita ba su ban mata ƙasar ta.
Mu daina kyamar al'adunmu na gargajiya, shi Bature ba abin burgewa bane idan ka kwaikwaye shi, ka zo da al'adarka shine zai ga ya san wani abu da bai sani ba sai kiga abin ya burge shi.
Amma mu fatanmu muna son mu inganta masarautu duk inda ake iya zamana an ba mata daman maki da su ma za a dama da su.
A gaba kaɗan za a ji tasirin waɗannan sabbin naɗe-naɗen da yanda suka shirya yaɗa al'adun Hausa a duk faɗin Turai musamman batun nuna duniya al'adu kamar hawa da za a ke gudanarwa a duk lokacin bukukuwan da ake yin sa a ƙasar Hausa. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba.
basu da nisawa
wai da gari
bai canja ja a suna ba
wai da gari
bai kai arewa hali ba
Sunana Aminu Adam ni dan Najeriya ne na fito daga jihar Kano karamar hukumar Dala amma yanzu ina da zama a nan kasar Italy sannan sarautar da aka muni amin sarautar dan Galadiman Hausawan Turai hakimin Italy ma'ana wanda zai wakilci Hausawa mazauna Italy
sunana Hawwa Yusuf Fantuwa sannan kuma ni ce takakin masarautar Hausawan Turai din gaba daya
sunana Hassan Baita Ubawaru kuma ni mazaunin Najeriya ne jihar Kano sai dai ina shiga Turai wanda anan ne na haɗa ni martaba sarki ya nuna sha'awar ya bani wannan sarauta ta ma'ajin Hausawan Turai
to waɗanda sarkin Hausawan Turai mai martaba Alhaji Siraja Jan Kaɗa Labo ya karrama da sarautar gargajiya kenan a fadarsa dake birnin Paris Akwai dai Hausawa da dama da ke rayuwarsu a Turai ba tare da masaniya a game da masarautar Hausawan da ke Paris ba. Sai dai masarautar ta ci gaba da kokari dan ganin ta gano su ta kuma janyo su jiki tare da mika taimakonta a duk lokacin da buƙatar yin hakan ta taso. Duk da cewa tsarinta ya sha bamban da nama na kasar Hausa, wannan yasa na soma da tambayar dan Galadiman Hausawan Turan a game da sarautar tasa da kuma yanda ya shirya amfani da ita wajen kawo sauyi da aka jima ana son gani
akwai Hausawan mu da suka shigo wannan kasa wa'inda ba su san dokoki ko tsare-tsaren ita wannan kasa ta Italy ba to sukan samu matsala ita kasar har ta ce su fita ba su ban mata kasar ta to lokacin nan kin ga wasu ba su san ina za su je ba to amma an muka yi kokari muka haɗu da su ko kuma suka yi kokari suka samu kwantaci namu suka kira mu kaman suka gaya mana to muka yi kokari mu nema musu wata hanya da za ta zo musu cikin sauki ko kuma mu ce musu muna da mutananmu da za mu iya tura su irin su Germany irin su ita kasar Faransa mukan kirawo mai martaba mu gaya masa ga wani dan uwanmu ko akwai damar da za a taimake shi to kin ga za a iya cewa ya tafi can a nema masa wani damar domin ya ci gaba da rayuwarsa
haka yake to a yayin da harshen Hausa ke ci gaba da bunƙasa a sassan duniya Ma'ajin Hausawan Turan na ganin da wannan nadin faduwa ce ta zo daidai da zama don kuwa sun jima suna neman damar da za su kwadaita duniya al'adun Hausawa tare da sauya tunanin wasu Hausawan da a maimakon su yi alfahari da al'adunsu ke kunya da ma boye al'adunsu a Turan
akwai shiri da masarauta take gaba daya ta baje kolin al'adun Hausawa a kasashen Turai gaba daya muna da hakimai kusan guda 35 a Europe gaba daya saboda haka akwai shiri da zani a Faransa wanda zani baje kolin al'adunmu na Hausa wanda zai zaburar da Hausawa mazauna Turai cewa su daina boye kansu su daina boye al'adarsu tun daga gurin saka kaya da gurin mu'amala da riko da gaskiya da riko da amana ma'ana al'adunmu na Hausa masu kyau tun daga halayyar mu da kuma kayan mu da kuma abubuwan mu na al'ada irin na lokacin hawan sallah da wasu abubuwa to muna so mu fito da su mu bayyana su a kasashen Turai sannan muna so duk lokacin da yake da alaka da wani abu da ake yin sa a gida ma'ana a kasashen Hausawa kamar hawan sallah da ire-iren su to muna so a wannan lokacin mu ringa aiwatar da irin waɗannan abubuwa a kasashen Turai don haka daga cikin ayyukan da muke a yanzu shine muna nuna al'adun mu tun daga kan suturan mu kayan sakawan mu da rawani da takalmi da sauransu muna so mu yada wannan al'ada a kasashen Turai gaba daya kin ga wannan fitar da muka yi ma mun je Belgium mun je Netherlands mun je Germany da rashauran kasashe din na Turai da kuma kayan mu na Hausawa da babbar diga duk da su muka shiga wanda hakan ya jawo turawa sun zo sun dau hotuna da mu suna ta taya mu murna abu ne wanda na alfahari saboda muna so mu daɗa wayarwa da mutanen mu kai mu daina kyamar al'adunmu na gargajiya shi bature ba abin burgiya bane dan ka kwaikwaye shi saboda al'adar ka shine zai ga ya san wani abu da bai sani ba sai kiga abin ya burge shi
to mata kamar yanda aka ji a farkon shirin su ma ba abin sa baya ba tala akari da yanda zamantakewar turai ta sha bamban da ta kasar Hausa Hajiya Hawwa kakakin masarautar Hausawan Turan ta ce duk da cewa suna koyi da al'adun masarautun Hausa wato na gida amma akwai irin tasu gudunmuwar da za su bayar danganin al'adun su sun ci gaba da yin tasiri
martaba sarkin Hausawan Turai ya ba mata da yawa sarauta a cikin Turai waɗanda suka bambanta da sarautun da mata suke samu a ƙasar Hausa kuma kin ga babu yanda za a yi su ƙasar Hausa da ke kasashen mu inda muka fito su koyi da mu mu ne muke koyi da su amma mu fatan mu muna son mu inganta masarautu duk inda ake ya zamana an ba mata damammaki da su ma za a dama da su inda mata za su kawo shawarwari mata za su kawo gyara saboda a ƙasar Turai mafi akasarin lokuta da yawa zaki iske mace ita ce take rike da gida sannan dokokin ƙasa kasashen turan sun ba mace ƙarfi sosai to shi yasa muka samu shiga cikin wannan masarautu saboda mu ma mu bada tamu gudunmuwa to kuma game da taimakon da za a samu ba wani abu wanda yafi muhimmanci kamar ci gaba saboda duk inda ka samu mace za ka same ta tana da cikakken tunanin da za ta kawo ci gaba
To kamar yanda watakila aka sani Hausa da dama kaman sauran ƴan cirani da rikici ko talauci ya tilasta barin kasashen su na asali suna cin karo da manyan matsaloli musamman waɗanda ke kasar Italiya kasar da ta kasance tamkar tungar ƴan gudun hijira dan galadiman Hausawan Turai yayi bayanin yanda zai tunkari wannan matsalar
muna roko ita gwamnatin Najeriya da ta shigo cikin wannan masarautar domin a samu damar da za a taimakawa al'umma musamman matasan mu da suke a Najeriya saboda yanayi da ake ciki akwai ayyuka akwai damammako a nan da yawa amma in gwamnati ta shigo cikin wannan lamarin to insha Allah za a samu damar da za a taimaki matasa duk da yanzu ma wannan masarauta tana yin iyana ta kokarin amma yana da kyau a ce gwamnati ta shigo ciki domin a samu damar da za a taimakawa mutane fiye da yadda ake yi yanzu
madalla to ma sauraron mu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na Allah daya gare bambas a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya
to madalla akai da Ramatu Garba shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kira da aka karshen zanga zanga bayan samun asarar rayuka da zubar da jini duk akan tsadar rayuwa yanzu lokacin da zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku tambayar mu ta yau kuma duk mai ne shine menene ra'ayinku ga jawabin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ga masu zanga zanga lambar da za kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850 to mun samu kira na farko daga Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna
alaikum warahmatullahi
amin wa alaikum assalam wane ne akan layi
ina na ya ku da ina ke zuwa daga nan gidan kuma da kullum da nan da lokal gwamnatin kudin Najeriya
Yakubu dot me zaka ce menene ra'ayinka game da jawabin Tinubu kan masu zanga zanga Yakubu kana tare da mu to da alama layin na Yakubu ya goce to da Yakubu kana tare da mu
ina jin ka
ina to muna saurar menene ra'ayinka kan jawabin ba
kana jin ka
ina jin ka
yawa ai ni ɗan Najeriya abin da muka kasa kullum shugaban kasa da yayin akai gamon da muke ci gaba da mu ji kore da gaske ba saboda haka muna kira da ƴan uwan mu kwantar da su mu koma ci gaba da azumi
to layin Yakubu daga Kaduna ya dan goce to masu raro muna jira ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku Me za ku ce game da jawabin da shugaban Najeriya ya yi kan masu zanga-zanga na cewa a kawo ƙarshen zanga-zangar a kuma samu wasu hanyoyi da za a samu a tattauna don ganin yadda za a samar da maslaha kan wannan hali da ake ciki. Lambar mu da za ku kira ita ce ala to akwai mutum ɗaya akan layi, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa
alaikum.
Daga ina kake kira?
Daga Naija.
To menene ne ra'ayinka kan wannan maudu'i namu?
Gaskiyar magana, mun ji daɗi da shi shugaban kasa ya fito yin majalajin cewa a fito a yi a sun kasa su zo su yi fada ba a kan abubuwan da suke bukata. Amma bugu da kare abin da yake shiga mu ji daɗi a kaba, ya kamata shi shugaban kasa inda mun kan kasa mun cika abin da muke bukata ba sai mun cire kan da wannan fesitin da muka ce bi abubuwan ba ma kun shi amma da kuma wannan fesitin. Ya kamata ya yi shi kamun saboda mu dai zanga-zanga ba ma san shi amma muna bakin cikin zanga-zanga gaskiyar magana. Sai kamata a ce ana farga ta
to malam na Naija mun gode kwarai da gaske, bari mu garzaya Abuja. Wanne ne akan layi daga Abuja?
Da shi ne yake magana Abuja.
To malam, menene ra'ayinka game da jawabin shugaban Najeriya game kan wannan zanga-zanga da ake?
Ni nawa ra'ayi gaskiya shi ne ga mai hankali abinda ke tafiya kasar nan musa ta duwa kawai to inda akwai matakai na gyara abinda ke tafiya kasar nan. An ba da kwanaki kafin a fara wannan zanga-zanga ba wani abinda aka yi, so yan Najeriya mu mika wa Allah kawai damuwanmu.
To madalla, mun gode kwarai da gaske, bari mu je Yobe. Wane ne akan layi daga Yobe?
Ina kuma gani daga jihar
Yobe. Ya sunan malamin?
Muhammadu.
To Muhammadu, menene ra'ayinka kan jawabin shugaban Najeriya kan wannan zanga-zanga?
Yanda bayanin da yayi din gaskiya ba ga kowa kawai ya kamata su bar zanga-zanga nan a daina karkace su.
To shi shugaban ya ce a nemi wata hanyar da za a zauna a yi magana a samu hanyoyin warware nan, kana ganin hakan yayi?
Ba za su zauna ba.
To mun gode kwarai da gaske malam Muhammad, bar mu je Bauchi. Wani ne akan layi daga Bauchi?
Hello, assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Ibrahim Alaramma.
Ibrahim Alaramma, menene ra'ayinka?
To ra'ayina a gaskiyar magana ya kamata a ce zanga-zangar nan an daka.
Malam Ibrahim Alaramma da Kaduna, kana jin mu? Kaduna, kana jin mu?
Mustapha Umar ke magana.
To Mustapha, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina gaskiyar magana jabo shugaban kasa bai gabatar da komai da kyau ba, ba abin da ya maula wanda muke so a kan zanga-zangar nan. Kamata yin bayani ne gamsarwa wadda al'umma za su lura da shi da kwanciyar da hankalin al'umma halin da ake ciki na tsada da mutuwa da ake a kan maganar yunwa da tsada da yunwa da tsada ya damu Najeriya. Wannan bayani ya kamata ya dinga kwantar da hankalin al'umma.
To malam, mun gode da wannan ra'ayin naka kuma da shi muka karshen daga wayar mu a yau. Sai kuma gobe za mu sake bude wayar, ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai, amma fa wannan karan a takaice.
To a takaicen Sarfilu, a ran talatin nan ne yan sandan Najeriya suka ce sun kama masu zanga-zangar matsi da kuncin yunwa da wato a rayuwa su sama da 90 dauke da tutar kasar Rasha. Dubban mutane ne dai suka fito zanga-zangar kan nuna rashin jin daɗin su game da tsare-tsaren gwamnati da matsanancin tsadar rayuwa a makon jiya, inda kasar ta Afirka mafi yawan al'umma da ke fafana da mummunan matsalar tattalin arziki. Rahotanni daga kafafen sadarwa Amurka sun ce mataimakiyar shugaban kasar Kamala Harris ta zaɓi gwamnan Minnesota Tim Walz a matsayin wanda zai mata mataimaki a yakin neman zaɓenta a takarar shugabancin kasar Amurka da za ta kwafsa tsakaninta da tsohon shugaba Donald Trump a zaɓen watan Nuwamba da ke tafi. A wani lokaci a yau ne aka sanar a hukumance wato gabanin gangamin yakin neman zaɓe da ke tafi a Philadelphia da zai baje kolin tikitin na jam'iyyar ta Democrat. A yau Talata, wani babban jami'in kula da agajin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ya kamata tabbacin da aka samu na kasantuwar fari a sassan yankin Darfur na kasar Sudan ya zama izina ga sauran al'ummar duniya. mataimakin babban daraktan shirin samar da tallafin abinci na duniya Stephen Omole ya ce a yanzu ya zama wajibi a yi kokari tare ta diplomasiya domin magance barazanar da ke fadada da ke bukatar gudunmawa ta bangarori da dama a daidai lokacin da ake kokarin kaiwa ga miliyan al'umma Sudan waɗanda ke cikin matsananciyar bukata.
To madalla ma sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai aka kasance da mu da karfe 6 na gobe Laraba idan Allah ya kai mu inda zamu kamo ku wani sabon shirin kamar koda yaushe za ku shafi mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu yanzu a madadin malama Hawwa Sharif da ta gabatar da shirye-shiryen mu na yau sai kuma malama Julie Ladders Gresham wadda ta tara labarin umarni har ma da injiniyan mu ta yau malama Kila Williams. Ni a yan birnin Washington DC Safil Hashin Gume ke cewa assalamu alaikum.